lura da cewa kokarin da hukumomi ke yi wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro ba su hana ƴan bindiga yin aika-aikar su musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Yanzu jama'a sun fara kosawa har sun fara tunkarar ƴan bindigan da kansu. Irin wannan ne ya faru a garin Gidan Boy da ke karamar hukumomin Raba a jihar Sokoto, inda ƴan banga waɗanda ke taimakawa jami'an tsaro suka yi musayar wuta da barayin shanu kuma suka samu nasarar kashe mutum 6 daga cikinsu, a cewar shugaban kungiyar ta banga na karamar hukumar Kitaraba.
Waɗannan harko da mun kawo harin cikin hadama da suwa sai aka kashe mutum guda nan, aka amshi mashin guda, sannan kuma muka yi yunkuri na tarbike shanun to nan da muka dai faɗa da suwa kuma muka sake kashe mutum 6 wurin. To wannan dai kin ga wakin nan sun baga hudu, mun ka dawo daga baya kuma mun ka sake gane wata biyu shi ainihin abinda mun kai da su, amma dai mun samu awa biyu muna wuta-wuta da su, amma ni cikin yaren da mun anka duka anka faɗar to sun kashe wani yaro guda wanda aka ci kushe wa kuma mu gaskiya Allah ya ba mu nasara a kansu don mun rinka faɗan muka ci mutum 6 cikinsu kuma suka ruga kuma suka bar sauran karafunan su kuma har tare da bindiga wanda kuma yake mun gabatar da ita zaman hukuma.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin.
Mu barayi Raba din nan.
Eh.
Ana masaniya da su?
Yes, har an kashe wasu ɓarin kwabirin bindiga ba?
Eh.
Exactly.
Irin waɗannan matsalolin ne ya sa wasu al'ummomi a Sokoto suka yanke shawara su kai kukansu ga Allah da mai ya kawo ɗauki ga magance waɗannan musibbu.
Ya Allah, kai ka ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Mun tabbata waɗanga abubuwan da muka yi laihukan mu na da kolehin wasu mu. Ya Allah, muna tuba gare ka, ka gafarta mana Allah, ka gafarta mana Allah, ka yaye mana wagga musiba albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
Allah bayan gana ka da kishin bayan ka bisa ga zulmin urwan Allah ka mana maganin su. Allah ko matsatun kare ka Allah, kuna Allah ka kashe gumata Allah wannan musiba Allah ko ne mana ita.
Mutane sun shafe sati daya suna karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i har na zanta da wasu daga cikin su.
Sunana Nasiru Dalhatu Bafara. Dalilan da yasa da niji za a yi wannan du'a'in duk abin da nake sai ni bar shi na taho, saboda yanzu ni mahaifata ba ta zuwa gare ni, kuma sai ni ga to mina ne zan yi kuma wanda ya wuce in zo roki Allah in roƙon musu Allah waɗanda Allah ya sa sun ka rasa rayukan su, Allah shi gafarta musu.
Sunana Alhaji Nuruddin Abubakar, sarkin Fulani Alƙilla Sokoto. Yau ba ƙarya ba ne, gaskiya ne, mun ga halin da ƙasa take ciki na rashin tsaro. Gwamnatin tarayya da jiha suna kan yin ƙoƙarinsu, mu kuma talakawa ba abinda ya kamata mu ma mu goye baya shine addu'a.
Dama tuni malaman musulunci sun nade suna shawartar ƴan Najeriya da a koma ga Allah domin neman mafita daga waɗannan musibbun. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.